Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Ni ce Amina Buhari Auna tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin. A yau 21 ga watan Oktoba na shekarar 2021. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji ƙarin haske dangane da ɗalibai da aka sako a jihar Kebbin Najeriya. Sannan har ila yau a Najeriya babbar kotun tarayya ta ɗage sauraron shari'ar shugaban ƙungiyar IPOB Nnamdi Kanu. Muna kuma tafi da rahoto na musamman da kuma labaran wasanni. Kafin mu tunduba cikin taskar rahotanninmu, bari mu je da duniyar ta yini.
Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Sunana Zahra Aminu Fage. Wani hari da ake kyautata zaton an kai shi ne ta hanyar amfani da jirgi mara matuki ya fadi a wani sansani da dakarun Amurka ke amfani da shi a yankin kudancin Syria. Captain Bill Auburn mai magana da yawun rundunar sojan Amurka ya kwatanta harin a matsayin wanda aka kai da gangan kuma shirya shi aka yi. Ya kara da cewa bisa da rahotannin farko da aka tattara an yi amfani da makami mara matuki da aka harba kai tsaye. Jami'an Amurka sun ce babu wani ba Amurka da ya samu rauni ko ya mutu a harin. Harin ya faru ne a sansanin Al-Tanf da ke Syria kusa da kan iyakar Iraki da Jordan. An kafa sansanin ne a wani bangare na kokarin murkushe kungiyar ISIS. Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Sudan ta Kudu ta ce gwamnati na cin zarafin masu fafutuka da 'yan jarida da danginsu tare da takaita ayyukansu da kuma kai hari kan ayyukansu da kuɗaɗensu. A cikin sanarwar da ya nuna damuwa wacce ya fitar a wannan makon, kwamitin kare haƙƙin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya a Sudan ta Kudu ya ce wannan ɗabi'a ta cin zarafi na janyo cikas ga yunkurin samar da zaman lafiya da ake yi tsakanin ɓangarorin da ke rikici, sannan yana kawo tarnaƙi ga ƙoƙarin da ake yi na tabbatar da tsarin demokuraɗiyya. Gwamnati ta Sudan ta Kudu ta yi maza ta soki wannan sanarwar, inda mai magana da yawunta ya ce hukumar na yaɗa labaran ƙarya. Ita dai hukumar kare haƙƙin bil'adama ta ɗora alhakin wannan cin zarafin akan jami'an tsaron ƙasar, waɗanda ta ce cin zarafin da suke yi ya tilastawa wasu fitattun masu fafutuka tserewa daga ƙasar. Ƙasar India na murnar ci gaban da ta samu na yin allurar rigakafin COVID-19 har biliyan ɗaya a yau Alhamis, wani abu da ke nuni an samu gagarumin sauyi daga yadda shirin ya faro da tafiyar wahainiya. India ita ce ƙasa ta biyu bayan China da ta kai yin allurar zuwa biliyan ɗaya a shirinta na yin rigakafin. Ko da yake duk da cewa ta yi nasarar yi wa kusan kashi 30 na al'ummar ƙasar rigakafin, ƙasar ta India na buƙatar gudanar da dubban miliyoyin allurai ga waɗanda suka yi rigakafin karo na farko. Yayin da ta nuna damuwar da ke akwai game da babban gibin da ake buƙatar cikewa tsakanin waɗanda suka yi cikakkiyar allurar rigakafin, jami'ai sun ce suna da niyyar yin allurar ga mutane miliyan 944 zuwa ƙarshen wannan shekarar. Tsohon Prime Minister Australia Tony Abbott ya ce ya kamata ƙasar ta ƙara ƙoƙari don tallafa demokuraɗiyya kamar ƙasar Taiwan, yayin da China ke ci gaba da cusa kanta a yankin Pacific na Asia. A cikin wani muhimmin jawabi da ya yi a wajen wani taro da ya gudana a farkon wannan watan a Taipei, Abbott ya yi gargaɗin cewa matsalolin cikin gida a China na iya sa ta riƙa kaiwa Taiwan cafka. Kwanaki kaɗan kafin tafiyarsa, China ta tura jiragenta 149 zuwa yankin Taiwan a tsakanin 1-4 ga watan Oktoba. Ya ce ƙawayen Taiwan na buƙatar nuna goyon bayansu a yanzu fiye da kowane lokaci, saboda babu inda ake tauye 'yancin walwala da mulki na rashin adalci fiye da abinda ake gani a mashigar Taiwan. Duk da yake baya kan mulki, jawabin Abbott ya ja hankalin mutane saboda goyon bayan da ya nuna wa Taiwan, matakin da ba a saba gani ba wani tsohon shugaba ya ɗauka kan yadda ake mayar da Taipei saniyar ware ta fuskar diplomasiya.
To Madalla, a gate is a Amina Saki, the common alabar in Guinea. The Ganon Sasha Hosa, the Maria America, up in Washington, D.C. Agarshede mutane talatin daga cikin yara da malamai da ƴan fashin daji suka sace a birnin Yauri a jihar Kebbi sun samu ƴanci kuma yanzu haka gwamnatin jihar na kan shirin mika su ga iyalansu. Daga Kebbi, Muhammad Nasir ya aika mana da wannan labarin.
Sunana Abdul Nasir, daga JCCA. Nazo ne daga Wara.
Sunana zai fasala daga Kwantagora.
Wasu kenan daga cikin yaran da suka kubuta suke gabatar da kansu gaban jami'an gwamnatin jihar Kebbi. Yaran da an sace su ne ranar 17 ga watan Yuni na wannan shekara. Yau kimanin wata 4 da kwana 4 kenan, inda aka samu ceto yara 27 da malamai 2 da kuma ma'aikacin sashen mulki 1, abinda ya bada jumlar su 30. Gwamnatin jihar Kebbi Abubakar Atiku Bagodu lokacin da yake marhaban da waɗannan yaran da malaman yayi godiya ga Allah akan ganin wannan ranar.
Farko dai muna karawa Allah godiya ga wannan farin ciki da ya nuna muna. Muna roƙon Allah ya sa wannan ya zama kafara a dukanku, kuma ya zama takin arziki. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari tunan da ya ji labarin wannan abun ya ba da umarni kowane iri domin a samu sauƙin wannan abun. Aka ɗauki yaran nan sai da aka ratsa Niger State, aka sake dawowa cikin Kebbi State. Kuma cikin Kebbi State sojojinmu da duka security agents mu sai da suka yi nasu iya kokari illa aka samu salwantar rayuwa.
Har wayau yaya ba waɗanda suka jajirce har aka samu ceto waɗannan yaran da ma malamansu. A lokacin tarban yaran dai an saka matakan tsaro masu tsauri, inda kuma ne labarai ba kowa aka bari ya shiga wurin ba. Ko mu da aka bari muka shiga an hana ɗaukar hoto ko bidiyo na waɗanda ake tarban. To ko menene dalilin haka? Duba da cewa ba su ne yara na farko ba da aka sace kuma aka sako wani adadi nasu a Najeriya.
Damuwar mu ta farko yanzu da tunaninmu na farko shine waɗanda suka rage. Duk kalamin da za mu yi, duk abin da za mu buga ga jarida, duk magana da za mu yi wadda tana iya jawa lalacewa fitowar su, to sai mu hakura da ita.
A lokacin tarban yaran da ba ko ɗaya daga cikin iyayen yaran, abin da ya sa na kira ɗaya daga cikin su wanda akwai yaron sa cikin waɗanda aka ceto, Aminu Umar Ɗakin Gari.
Godiya ta tabbata ga Allah Maɗaukakin Sarki mai kowa mai komi, wanda bisa ga ikon shi wayannan al'amura suka faru suka faru. Sannan kuma muna godiya gare shi, jarabawa ce ta rayuwa, ko ne da Adam yana ya shiga jarabawar rayuwa, kuma gashi Allah ya kawo ƙarshen wannan jarabawa gare mu da kuma yaran da aka sako. Muna wa Allah godiya saboda bisa ga ikon shi da yardar shi da ƙarfin mulkin shi ne aka samu wannan yara suka dawo. Sannan yaran da ba su samu dawa ba su kuma muna roƙon Allah Ubangiji Sarkin Sarauta su ma ya kubutar da su cikin aminci, ya mai da su ga hannun iyayensu.
Gwamnan bai yi bayani ba akan ko an biya kuɗin fansa ko kuma ga yadda aka yi aka fito da yaran, amma da ya ce gwamnati za ta kula da lafiya da kuma buƙatun yaran kamin a sada su da iyalansu. Sata ɗalibai a Najeriya dai abu ne da ke gurgunta sha'anin ilimi, musamman a yankin Arewa, inda yanzu haka akwai ɗalibai da dama da ke riƙe ga hannu masu garkuwa da mutane. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.
A gai da Muhammad Nasir da wannan rahoton. A Najeriya, babban kotun tarayya ta ɗage sauraron shari'ar shugaban ƙungiyar IPOP Nnamdi Kanu zuwa ranar 10 ga watan Nuwamba mai zuwa, bayan ga ƙin amincewa da buƙatar da lauyoyinsa suka gabatar na maida shi gidan gyara hali da ke yankin Kuje a Abuja. Daga Abuja ga wakiliyarmu Halima Abdulra'uf ta aika mana da rahoto.
Magoya bayan shugaban kungiyar IPOP mai fafutukar kafa kasar Biafra kenan suna ambaton cewa ba za su ci gaba da kasancewa a ƙasa da babu adalci ba. Gwamnatin Najeriya dai ta bayyana jerin zarge-zarge 7 da take yi wa Nnamdi Kanu, ciki har da cin amanar ƙasa da ayyukan da ke da nasaba da ta'addanci. Babbar kotun tarayya ƙarƙashin mai shari'a Binta Nyako ta ɗage sauraron ƙarar Nnamdi Kanu ne baya ga bashi damar ya gabatar da mutane uku da ya amince su ranka Abuja kai masa ziyara ofishin DSS da za a ci gaba da tsare shi. Barista Ifeanyi Ejiofor dake zaman jagoran lauyoyi dake kare Nnamdi Kanu ya tabbatar da hukuncin kotun tare da kalubalantar hurumanta na sauraron karar yana mai cewa zarge-zarge bakwai da ake yi wa Kanu ba su da tushe a cikin dokar ƙasa kuma yana da yakinin cewa gaskiyar lamarin zai fito fili daga ƙarshe.
And matter adjourned to 10th of November for hearing of application challenging the competence and judicial record to hear the case because we are of the view that most of the counts we are founded on non-existing law. So, and of course, you see, he was in custody, and we believe that justice will prevail in the end.
Barista Manir Barau, masanin shari'a ne.
Gaskiya yadda lamarin shari'a yake su jami'an DSS kuma gwamnatin ta Najeriya tana da dama kowane lokaci ta canja tuhuma da take wa shi Nnamdi Kanu domin ya zamana cewa ya bi tsari cikin doka. Domin idan ka kai mutum kotu ya zamana cewa baka kai shi akan laifuffuka da kai ma kake gani zaka iya kawo shaidu ka tabbatar da shi ba, to kusan za a iya samun cikas. To dole wani lokaci idan aka fahimci haka dole a dawo gida a canja wato yanayin tuhumar da ake mishi sannan a ci gaba da shari'a.
Shi ma fitaccen lauya barista mai nasara Kogo Umar yayi ƙarin bayani.
Shari'a ta Nnamdi Kanu ba wani abu bane ba na mamaki, wato a canza zarge-zarge da ake da shi akan mutum wanda ake tunanin yayi laifi. Tsarin mulkin Najeriya idan muka dauki hurumin da aka ba babban mai shari'a gwamnati daidai da hurumin na sashe na 174 da 147 da 150 na tsarin mulkin Najeriya, to shi yake da dama shirya laifuffuka, shine kuma zai gurfanar da shi a gaban kuliya ya bayanin ga abubuwan da ake tuhuma da shi. Saboda haka daidai ne tunda ba a riga aka fara shari'a ba, akwai hurumi na kotu ta duba iya gyara zarge-zarge da ake da shi akan mutum a kuma sanya shi daidai da yanda ya kamata. Kuma magana ba a yarda da bukatar shi na a canza mai gidan da ake aje da shi ba, wannan ba hurumi ne nashi ba, ya nema amma kotu na la'akari da abubuwa da dama tabbatar da inda aka aje shi ba zai gudu ba tunda an taba san ya shi ayya gudu. To duk waɗannan abubuwan da kotu ke la'akari da su kenan. Saboda haka abu ne wanda yana kyautu zaton an yi shi daidai, kuma sai dai mu jira lokacin da aka dage din mu ji yanda za ta kai.
A ƙarshen watan Yuni ne gwamnatin Najeriya ta sami nasarar kama Nnamdi Kanu a wata ƙasa da bata bayyana ba, kuma ta gurfanar da shi a gaban kotu a watan Yuli. Daga bisani aka ɗauke sauraron zuwa watan Oktoba. Duk ƙoƙarin ji ta bakin ofishin ministan shari'a a game da wannan batu dai ya cicira. Halima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To Halima Abdulrauf kenan. Wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Bayan haka a kodi yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin jin shirye-shiryen mu. To jama'a, kafin mu ci gaba da shirin bari mu shakata da wannan waƙar. Rahoto na musamman.
Wata kungiyar masana da ke fafutukar nemar wa al'umar da ke shiyar arewa ta tsakiyar Najeriya Yanci ta gudanar da nazari kan halin da yankin ke ciki a bangaren harkokin demokradiya, inda ta gano cewa tun farkon kafa Najeriya shiyar arewa ta tsakiya ce tilo da bata taba yin shugabancin Najeriya a ƙarƙashin mulkin demokradiya ba. Kungiyar North Central Renaissance Movement wacce ke da rassa duk jihohi 6 da babban birnin tarayya Abuja ta yi nazarin cewa tun 1961 an yi jamhuriya na 1, na 2, na 3 har yanzu ana na 4, amma a kullum arewa ta tsakiya na samun zama shugaban jami'iya ne wanda a tsari idan har yanki ya fitar da shugaban jami'iya to ba dama shugaban kasa ya fito daga wannan yanki. Batun kenan da masanan suka ce sun fara gudanar da tuntubar masu ruwa da tsaki a harkokin demokradiya don dubawa. Jagorar fafutukar ta ƙasa Dr. Garbu Kitso ya ce ganin yadda zaben shekara ta 2023 ke ƙara matsowa, shugaba mai ci Muhammadu Buhari zai sauka daga mulki. Suna roƙo ne a duba irin gudunmowa da al'ummar shiyar suka bayar don kafa dawwammamen demokradiya a Najeriya. A wannan karo shugaban ƙasa ya fito daga yankin nasu.
Yanzu a ƙasar nan muna cikin wata hali nan da in kin duba da kudu da arewa ana ta janin jaka batun wa ya kamata ya gaje shi shugaba mai ci yanzu Muhammadu Buhari. Tunda mu muna sakiya kuma an san mu da hada kan ƙasa. Ya kamata a ba mu daman. A tsarin raba mukamai na ƙasarmu Najeriya duk shiyan da aka bata na sanya chama na jam'iyya an hana ta kenan daman ta zama shugaban ƙasa ko mataimakin shugaban ƙasa. Irin siyasan da aka ta yi kenan kin duba tarihin mutanen da sun rike mukamin jam'iyya mai ci yawanci daga wannan shiyan ne. So yanzu muna roko tunda mutane ne za su yi zaɓin kuma manyan ƙasa ne za su taru su ce to wannan lokaci kamata a dubi shi a kaza da mukamin kaza mun sauma tuntuba mu ma a jaraba mu magani.
To idan ka duba za ka ga a cikin masu neman takarar tsayawa shugaban jami'iyya akwai mutane uku wayanda dai a yanzu haka aka san su. Kana ganin kaman wannan zai kawo muku tsaiko wajen fafutukan da kuke yi na neman shugaban ƙasa ya fito daga wannan shiya taku?
Wayannan mutane uku da kike zance a kai Senator Sani Musa daga Niger, Senator Umaru Tanko Almakura daga Nasara da shi Senator George Akume daga Benue, su ma mun je gaban su mun ce musu lokaci yayi su ba da haɗin kai kar a sake hana mu zancen shugabancin ƙasar nan, su koma zancen neman mukamin shugaban ƙasa. Shi ne mafi alheri, shi ne zai taimake shi ha. Saboda haka muna fata za su fahimce mu, za su kuma yi haka domin su ne masu cancanta. Ni Dr. Garbu ba wanda zai gaice ni gobe in zo yi shugaban ƙasa ko mataimaki. Muna yin saboda su dinnan ne masu neman mukamin chairman na jam'iyya. Su suka yi mukamin gauna minista, senator, su ne ke da cancanta.
Jagorar kungiyar da ke fafutukar samar wa jihohin arewa ta tsakiya yanci a fannin demokradiyya kenan, Dr. Garbu Kitso. Shiyar arewa ta tsakiyar Najeriya ita ce tafi sauran shiyoyi biyar da ke Najeriya yawan waɗanda suka shugabanci jam'iyya da suka yi mulkin ƙasar. Lamarin da Aliyu Mustafa na ƙungiyar North Central Renaissance Movement daga jihar Neja ya ce suna so su tada manya ne daga bacci su fahimci cewa lokaci yayi da shiyar ta tsakiyar Najeriya za ta yi mulki.
Manyanmu na arewa ko dai sun yi bacci sun manta wanda muna kokarin mu tada su ko kuma da gangan ne ake mana, amma duk yankin da aka ba su party chairman, national party chairman, wato shugaban jam'iyya, babu yadda wannan mutumin wannan yankin za ta fito da shugaban ƙasa ko mataimakinsa a tsarin yadda ake raba mulki a Najeriya. To sai ya kasance North Central mu muka zama muna da ainihin yawan mutane da suka yi party chairman daga kan tun zamanin su Solomon Lar, akwai waɗanda ma aka yi ba haifin wani Barnabas Kemade, Audu Obe, Ahmadu Ali, Biraje, ga sunan da suna da yawa. Sai aka samu ƙasashen Yarabawa da suka fito da Obasanjo da Osibanjo, sai aka samu cewa su wannan yankin ba su taɓa fitar da party chairman ba saboda sun san kwanan wasan. Kwarai kuma duk wanda aka ba shugabancin jam'iyya zai iya manajin ɓangarori na ƙasar nan daban-daban. Kuma a kowane lokaci mu mutanenmu da suka ba da wannan gudunmawa an fitar da an kafa shugabanni da yawa. Mun ba da taimakonmu a fitar da shugabanni daga kudu ko arewa, amma mu da muke tsakiya, mu da Abuja ke yankinmu, kuma muke kaman za mu ce mu ne landlord din a presidential villa, mu ba mu taɓa shigan shi ba. banda mulkin soja da aka yi na baban gida daga Wan ko Abdulsalam wanda suke no kuma waɗannan lokutan kowanne yankin kasar nan an samu shugaba da ya fito a wurin amma a tsarin mulkin demokradiya da arewa maso tsakiya muna scoring zero ne har yanzu to shi yasa muka ce wannan abu garan muta da mutane mu farga kuma muna yi ne saboda ana nan ana zabe na jam'iyyu a jihohi wanda za a fitar da mutanen da su ne za su zo su tsayar da dan takara to kiran da muke yi wa sarakunan mu da manya da kowa wanda yake kaunan adalci shine su taya mu wannan gwagwarmaya muna son a yi wa kowa adalci saboda ƙasa ta zauna lafiya kuma idan muka kai shekara 2023 babu wani abin da ya faru to ba za mu sake samun daman yin wannan magana ba sai nan da 2031 a wannan lokacin ya zama shekara 71 kenan da muke cin zero ya kamata a zo a zauna a yi nazari masu sharhi su yi masu tattaunawa kowa zai sa albarkacin bakinsa kamar yadda waɗansu ɓangarori ke nema mu ma muna nema a yi mana adalci mun san kuma mulki ba za a baka ba sai dai ka fita ka nema
daga jihar Nasarawa ma shugaban fafutukar Alhaji Ibrahim Abu Bunun Obi yace a baya wasu kalila da suka yi yunkurin yin takara na shugabancin kasar daga yankin da suka hada da Olushola Saraki daga jihar Kwara da Abdullahi Adamu daga jihar Nasarawa ba su kai labari ba watakila saboda ba su samu goyon baya da ya kamata ba amma wannan karo kungiyar su tana wayarwa al'umma kai
waɗannan shiyoyi guda biyar nan sun samu shugaban kasa da kuma mataimakin shugaban kasa ta hanyar zabe wato ta hanyar democracy ba maganar soja muke yi ba maganar ta democracy babu wani a North Central in the past mun samu people like kaman Sola Turaki ya yi attempt amma bai kai labari ba our governor Abdullahi Adamu shi ma ya attempt amma bai kai labari ba this time around mu da kai muna neman wannan abu muna roko ne muna lobby ba wai a north west ba sa so mu ko north east ba sa so mu this time around muna roko da kokumbaran mu su ma su taimake mu a samu shugaban kasa a north central ko vice president akwai mutane daga north central wajen sun kai su wajen shida suna neman national chairman na various party na especially APC mun gaya musu cewa ya kamata su nemi wani abu wanda yake yafi wannan domin ba abin da yake shugaban kasa da mataimaki a mulki to duka inda muka tafi jama'a sun fahimci wannan abu kuma lallai suna zuma lallai wannan abu idan Allah ya bamu muna so
jihohin da ke tsakiyar arewacin Najeriya dai sun hada da Plateau, Nasarawa, Benue, Kwara, Kogi, Niger da babban birnin tarayya Abuja wanda kungiyar ta ce za ta ci gaba da zagayawa jihohin tana tattaunawa da masu ruwa da tsaki har sai ta cimma burinta na ganin arewa ta tsakiya ta samu nasarar samar da shugaba da zai dare karagar mulkin Najeriya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Yanzu kuma sai wasanni a takaice.
Wasanni a takaice.
Assalamu alaikum mai saurare. Fatan kana tare da sashen Hausa na muryar Amurka. Da halin yanzu muke wato takaitattun labarin wasanni wanda ni Abdulwahab Muhammad ke shiryawa. Cikin takaitattun labaran wasannin namu na yau za mu fara ne da labarin wani dan kasar Gini mai suna Sharif Suleimani wanda ya je kasar Jamus ta gabas da zumarin karatun zanen gine-gine amma kuma sai ya dige da kwallon kafa. Cijin Sharif Suleimani yana dan shekaru 17 ne da haihuwa ya bar kasarsa ta haihuwa amma a wani tudu a wani dangare sai ya tsinci kansa a harkar kwallon kafa inda ya yi wasan kwallo a rukunin club na biyu a baya da aka gano shi a jami'ar da yake karatu a New Brandenburg mai tazarar kilomita 130 arewa da birnin Berlin. Kasancewarsa bakar fata baya ɗaya tilo a garin da yake karatu hakan ya sa yara kan rika a shafa jikinsa ko za su ga gawayi kalamai na muzanta kalar fatar jikinsa bai sa ya sami sanyin gwiwa ba a harkarsa na kwallo. Suleimani ya dawo gida Gini Conakry ya yi bikin cika shekarunsa 77 da haihuwa a jiya Laraba. A halin yanzu dai shine daraktan tsara hikimar wasan kwallon kafa a kasar Gini. Mutum yiwuwa rage shekarun buga gasar kwallon kafa na duniya daga shekaru hudu zuwa shekaru biyu na gamuwa da tirjewa daga hukumomin wasanni na duniya da suka hada UEFA. To sai dai kuma ana da tabbacin za a kada kura ne akan hakan kan batun sabuwar kalandar gasar kwallo na kasa da kasa a shekara ta 2022. Ƙungiyoyin league na ƙasashen Turai suna sukar wannan tsari inda suka ce shirin bai sami tuntuɓen jin ra'ayi ba kai. Hukumar kwallon kafa ta ƙasashen Turai ta fara binciken ladabtarwa kan club ɗin Barca, Real da kuma Juba kan batun Super League na ƙasar Turai da ake kira European Super League. Club ɗin Real Madrid, Barcelona da kuma Juventus suna fuskantar hana su shiga wasan zakarun club-club na ƙasashen Turai na gasar kakan gasar na tsawon lokuta biyu har sai sun fice daga shirin European Super League. An fara sauraron tuhumar da ake wa Karim Benzema dan wasan gaba na club din Real Madrid kan batun haɗin baki da ke alakanta wani tsohon abokin wasan buga kwallo na Faransa Mathieu Balbuyani a jiya Laraba a birnin Versailles kan wani faifan bidiyo na badala. Karim Benzema mai shekaru 33 ana tuhumarsa ne da haɗin baki da kuma ƙoƙarin yin barazana wa Balbuena wanda ake yi wa barazana ta yin magana a wayar tarho a watan Yuni shekara ta 2015 da zargin Benzema da taimakawa don karɓan kuɗaɗe. Idan mun dawo Najeriya kuma za ku ji cewa jihar Delta ta zo na farko a gasar motsa jiki na ƙasa karo na shida da aka gudanar a jihar Kwara na 'yan shekaru 15. An dai fara wasan motsa jikin ne a shekarar 2013. Jihohi 35 ne suka fafata a wasanni 34. Jihar Delta ta yi na ɗaya da lambobi 114, sai jihar Lagos tana da lambobi guda 72 a yayin da jihar Bayelsa ta zo na uku da lambobi 46. Sai kuma gasar kwallon kafa na mata na kasashen Afirka domin neman cancanta shiga gasar cin kofin Afirka da za a yi a kasar Morocco. Super Falcons na Nigeria ta sami nasara akan Black Queens na kasar Ghana da ci 2-1 a karawar da suka yi jiya Laraba a filin Mobolaji Johnson da ke Lagos. Za a yi zagaye biyu na wasan kwallon a kasar Ghana a ranar Lahadi mai zuwa idan Allah ya kai mu. Da wannan kuma nake cewa Abdulhamid Muhammad mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Jama'a yanzu kuma sai takaitaccen labarai.
Wani hali da ake kyautata zaton an kai shi ne ta hanyar amfani da jirgi marar matuki ya fadi a wani sansani da dakarun Amurka ke amfani da shi a yankin kudancin Siriya. Captain Bill Oban, mai magana da yawun rundunar sojan Amurka, ya kwatanta harin a matsayin wanda aka kai da gangan kuma shirya shi aka yi. Ya kara da cewa bisa da rahotannin farko da aka tattara, an yi amfani da makami marar matuki da aka harba kai tsaye. Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Sudan ta Kudu ta ce gwamnati na cin zarafin masu fafutuka da 'yan jarida da danginsu tare da takaita ayyukansu da kuma kai hari kan ayyukansu da kuɗaɗensu. A cikin sanarwar da ya nuna damuwa wacce ya fitar a wannan makon, kwamitin kare haƙƙin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya a Sudan ta Kudu ya ce wannan ɗabi'a ta cin zarafi na janyo cikas ga yunkurin samar da zaman lafiya da ake yi tsakanin ɓangarorin da ke rikici, sannan yana kawo tarnaƙi ga ƙoƙarin da ake yi na tabbatar da tsarin demokuraɗiyya. Gwamnati ta Sudan ta Kudu ta yi maza ta soki wannan sanarwar. Kasar Indiya na murnar ci gaban da ta samu na yin allurar rigakafin COVID-19 har biliyan 1 a yau Alhamis, wani abu da ke nuni an samu gagarumin sauyi daga yadda shirin ya faro da tafiyar wahainiya. Indiya ita ce ƙasa ta biyu bayan China da ta kai yin allurar zuwa biliyan 1 a shirinta na yin rigakafin.
Masu saurare baki daya, anan ne za mu da sa'aya. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Da misali karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi, wato karfe 5 na safe kenan agogon Ghana. yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Zahra Aminu Fage da ta taya ni gabatarwa sai Julie Lovers Gresham da ta hada mana shirin baki ɗayan sa ni ce Amina Buhari auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya.